take a wasa nan championship na kasar Ingila wato gasan kasar Premier League na shekarar 2018 zuwa 2019 a mako na biyu. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest ta tashi dangaren tsaye da ne zakarin da kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich. Ya yi da Middle Brook kalalla ta kungiyar kwallon kafa ta Sheffield United da kwallo uku da nema a gasar. A gasar sharan fage kuwa domin tun kara gasar League manya na nahiyar Turai. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta samu nasara kan Lyon da kwallo 5-4 a bugun da kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi a wasan Changers babu ci. A yau kuma Real Madrid ne da sanyin sassa sannan ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Roma da kwallo 2-1. Idan muka leka bangaren sai da tsaron yin wasan kwallon kafa ta duniya kuwa dan wasan Manchester United Paul Pogba ya ce da wa ɗan wasa ɗan uwansa cewa yana da buƙatar barin Old Trafford kuma yana so ne ya koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Amma idan Manchester United ta yarda ta amince za ta biya masa bukatarsa ta biyan fan 200,000 duk sati a matsayin albashi to zai zauna. Manchester United dai tana zargin wakilin dan wasan da cewa shi ke zuga dan wasan zuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din ta yi rashin sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich wato Jeremy Boateng dan shekaru 29 da haihuwa. Sai dai mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din Jose Mourinho ya ce duk da bai samu nasarar daukan dan wasan ba, yana godiya wa dan wasan bisa sha'awar su da ya nuna na dawowa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da ta shi ko da tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao Kepa wanda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a kwanaki can ta yi kwaɗayin sayan ɗan wasan a kan fan miliyan 17. Tun da haka ɗan wasan na daf da haɗewa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea inda zai zamo mafi tsada a ɓangaren masu tsaron raga a duniyar kwallon kafa bisa kuɗin da ya kai wa fan miliyan 71. Ɗan wasan yanzu haka yana can London domin kammala cinikin wanda zai maye gurbin Coaches ne tsaron raga na Chelsea wanda yake yunkurin koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din na iya maye gurbin Kovacic da Thiago Alcantara ko Miralem na kungiyar kwallon kafa ta Juventus. Thiago Alcantara na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a zai iya kaiwa darajar fan miliyan 54 yayin da shi kuma Miralem zai iya kaiwa fan miliyan 72 in har ana da bukatarsa. Kungiyar kwallon kafa ta AC Milan tana tattaunawa kan ɗauko ɗan wasan Chelsea mai suna Bakayoko mai shekaru 23 da haihuwa a matsayin aro. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.